wani alkalin kotun tarayya dake nan Lagos Justice Rulwan Aikawa ya bayo gwamnatin tarayyar Najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar AFCC ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje dake tsibirin Victoria a nan Lagos. Har ila yau alkali Aikawa ya baiwa hukumar AFCC umarnin ta buga talla a wasu jaridan Najeriya da zai kira ga duk wanda ya san kudaden da aka gano a wannan shago a tsibirin Victoria makoni kusan uku da suka gabata, da ya taho kotu ya gabatar da shaidu na mallakan waɗannan makudan kudade. Alkalin da ya bada kwanaki 14 na cigiyan waɗannan kudade, in ko ba haka ba kotu za ta mallaka wa gwamnatin tarayya waɗannan kudade har abada. Karar da hukumar AFCC ta hannun ɗaya daga cikin jami'anta Moses Awolosi ya shigar a gaban kotun ya ce an samu waɗannan kudaden ne a cikin wasu manyan jankuna da aka fi sani da Ghana Musgo a wani shagon mai musayar kudaden kasashen waje, shagon kuma da aka shafe kusan shekaru 2 ba amfani da shi ba. Yanzu dai hukumar ta AFCC ta ce tana rike da wani mai suna Muhammad Tauhid wanda ya mallaki wannan shago, wanda kuma ya ce wani babban jami'in gwamnati mai ci yanzu ne ya bashi waɗannan kudade da nufin sauya mishi su zuwa kudaden kasashen waje. Kalin kotun Justice Rulwan Aikawa ya tsaida 19 ga watan gobe a matsayin ranar da zai ci gaba da sauraron wannan kara. Idan dai za a iya tunawa ko makonni 2 da suka gabata, sai da wata babbar kotun tarayya dake nan Lagos ta bada umarnin hukumar AFCC za ta ci gaba da rike wasu makudan biliyoyin daloli da naira da aka samu a wani katafaren gida dake nan Lagos, har sai wanda yake ganin kudaden sa ne ya gurfana gaban kuliya domin ya karbe su. Tuni dai hukumar NIA da ta ce nata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar bisa zargin cewa waɗannan kudade akwai ayar tambaya a kansu. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da maida martani dangane da waɗannan kudade da ake ganowa da kuma matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da wasu jigajigan gwamnatin kasar a ci gaba da yaki da take yi da cin hanci da rashawa.
Sana Musa ya wushishi. Alhamdulillah, wallahi tallahi mun farin ciki, talakawa suna farin ciki kwarai da wannan kudi da ake kamawa. Kuma Allah ya taimaki wannan tsohon, ubangijin Allah shi bashi lafiya, saboda wannan kudi da kake ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin. Talakawa kuma suna jin dadi saboda sun tabbatar da cewa wannan kudi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba, ba Buhari ko abin da zai musu da shi.
Kai kuka ji game da wannan kudade da aka kama, hukumar AFCC ta kama?
Eh, gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda AFCC ke gudanar da aikin ta, kuma muna musu murna Allah ya ƙara buɗa musu akan aikin su.
A waje ɗaya dai hukumar ta AFCC yanzu haka ta gudanar da wani bincike na kwakwaf akan wasu gidaje inda aka ga wayancan makudan kudade na biliyoyin dala, ce kuwa har da gidan tsohon gwamnan jihar Bauchi Alhaji Adamu Mu'azu wanda ya taba zama tsohon shugaban jam'iyyar PDP, da kuma gidan tsohon gwamnan jihar Anambra Mr. Peter Obi. Baban Yajibin Murai Amurka daga Lagos. Thank you.